نسيرك الحقيق والسرايا فدفنا علي ربنا بكلامي ما بات ربنا يصبح مكيا فعول وفاعل
فعول وفاعل بدلنا يا يحيي ليهتك معي
ولكننا صلى جديدا
تشفع
بشعري معا لأجل مقاليا عليه صلاة الله
وسلام
يقربني خير بلية رقيا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a yau muna 21 ga watan Zulhajj hijira 442 wanda ya daidai da 31 ga watan 7 2021 miladiya yawa sabar karatun mu na hudu na fa'idodin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi mai albarka as-salatu ala annabi sallallahu alaihi wa sallam fada'iluha ahkamuha wa fawaiduha salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam halalarta da hukuntanta da kuma fa'idodinta idan ba za a manta ba wannan shine karatu na uku a cikin tafsirin wannan aya ta alqur'ani wanda ta zo da bayani akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wato inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kamar yadda muka ce alal aqalli wannan aya za ta iya daukan misali 10 muna yin bayani akan abin da ta kunsa a karatunmu da ya gabata mun ji abubuwa da dama dangane da ita ayar na farko dai Allah ta'ala ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi annabi wato daliban larabci za su gane alu da lanjayi din nan wato yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake wato wanda ya tahakkuki wato da kamalat na nubuwa ga baki ɗaya min bayni sa'iril anbiya alaihi salatu wassalam da haka aka faɗe shi da wannan sifa dan girmamawa dan azzamawa kuma dan nuna shine wanda ya sance wato yafi kowa cancantar wannan sifa ta nubuwa abu na biyu kuma shi a alamul arwahi shine ya buɗe annabta a alamul ajsadi kuma shine ya rufe ta sai zamo al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq ya ce na kasance annabi ne masani da annabta ta annabi adam yana tsakanin rai da jiki sannan ya cika annabta a wannan alam na jukkuna ma kana muhammadun أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق سيد موت كمشن النبوة أنا العاقب فلا نبي بعد نيني كرشان النبوة باب النبي أبانا عليه الصلاة والسلام داكا شيسا سيأكي مسا إطلاق إتوانن صفاتا تانبتا baya ga kiran mumine da akai kuma a cikin haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kira shi an bashi wannan sifa ta annabi sakamakon su annabawa galibin su duka sunan su Allah yake kira kai tsaye mala ya kawo mana misalin ayoyi da dama wanda suka yi haka da haka sai aka gayyaci mumine kuma gayyatar mumine da akai wannan ishara ce zuwa cewa wato imaninka yana ta'allaki ba zai cika ba tare da yiwa annabi salati ba an bayyana sannan jumlar farkonta sai ta zamo khabar karshenta kuma sai ta zamo wato jumla ismiya kai farkonta karshenta kuma ya zamo fa'iliya umarni kenan farkonta kuma aka ce aka ta zama suna dan me dan ta fa'idantar da dawwama da istimrar wato salatin nan fa a dawwame Allah yake yin shi kuma yana ci gaba da yi babu wani lokaci da Allah ba ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a salati so wannan shine kaman abinda muka dan tattauna a halka ta uku na wannan karatu na fa'idodin salati annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ƴan uwa da dama suna ta sawa ana tura musu wannan littafi wanda suke bibiyan mu ta online ba zan manta da wata sayyida Aisha ita ma ɗaya daga cikin masu bibiyar wannan makaranta jiya na tura mata wannan littafi na as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fadailuha ahkamuha wa fawaiduha dan haka wanda suke bin mu suka karbi littafin suke bin mu ta online za mu tashi page na 15 ne sakin layi na farko walayti hada ka fahimci wannan duk abin da muka faɗa a baya sai wa inna idafatal malaikati ilayhi subhanahu wa ta'ala raba malaiku da Allah ya yi zuwa gare shi malaiku da Allah tabaraka wa ta'ala ya raba su zuwa gare shi sai ce fi qawlihi ta'ala cikin fadin Allah da yace inna Allaha wa malaikatahu Allah ya raba malaiku zuwa sunan shi to wannan idafar ita ma tana da ma'ana raba wanda Allah ya yi wa malaiku ba haka kawai bane akwai zanci sai malai ce hadhihi al-idafah wannan raba wanda Allah ya yi wa malaiku zuwa ga zatinsa ko zuwa ga sunansa tushiru awwalan a farko tana yin nuni ila umumihim wastigraqihim kullihim farko tana nuna gamewar mala'iku da dilmewarsu gaba ɗayansu ba wani mala'ika da baya cikin wannan hidimar ta yi wa annabi salati babu shi wannan idafar tana nuna haka tunda Allah ya ce haƙiƙa Allah yana salati sai ce mala'ikunsa ai mala'ikatul lahi kaga idafar kenan mala'ikatul lahi mala'ikun Allah kaga gaba ɗayan su kenan saboda ita idafa ai tana yi wa wato na kira tana mata kasabin ma'arifa ne daga cikin fa'idodin idafa ma'anawiya kenan an fahimta yawwa aikin idafa ma'anawiya dan haka mala'ikatul lahi mala'ikun Allah to wannan a farko ta nuna gaba ɗayan su to wannan salatin wa kuma manzo Allah zai nima sallallahu alaihi wasallam kaddara na mala'ikun nan ne kawai ma babu na zaji a ciki ka duba yana adadin mala'iku sama numfashi take saboda cikarsu kamar yadda za mu to wannan idafar ta nuna haka na farko kenan na biyu ta yi nuni ila azimi qadarihim wa sharafihim wato ta nuna girman alƙadarin mala'iku da matsayinsu bi idafatihim ilayhi subhanahu saboda yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya raba su zuwa gare shi wa zalika kulluhu مستلزم لتعظيم هذا النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم وانا دكا هنا لزمتاوا بجرمه وانا النبي بجرما صلى الله عليه وسلم حيث ان اولئك الملائكه الكرام تيندا وان الملائكه ما في جرما العظام من يا كلهم غبا دين يصلون على هذا الحبيب الاكرم صلى الله عليه واله وسلم سناي صلاتي ابو وانا النبي ابن سو ما في جرما صلى الله عليه وسلم كما أن في هذه الإضافة إشارة إلى كثرتهم وكما إشارة كما يد إشارة كما أن إشارة كما أن إشارة كما يد إشارة تتبت في هذه الإضافة أتكون إضافة إلى كثرتهم إذوا يونس معنى لي أقولوني إذوا شوى ملائكونا سنة يوا وتنبيها لفتكر وإلى أن الصلاة صلاتي من هذا الجمع الملائكي الكثير daga wannan runduna ta mala'ika mai yawa allazi la yuhidu ilman bimuntahu illa Allah ta'ala wanda ba wanda ya san adadin yawan mala'iku wanda ya kewaye sani da adadin su sai Allah ta'ala tilka salat wannan salati wasilatun ilayhi sallallahu alaihi wasallam tana saduwa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala marril ayami wadduhu afsa wucewar kwanuka da zamuna ma atajaddudi ha fi kulli waqtin wa hinin tare da sabunta ta a kowane lokaci da kowane yanayi ma hadha ablagu fi ta'zim wannan shi yafi isa mutuka cikin girmamawa wa a'la wa arfa fi takrim shine mafi daukaka dai wajen girmamawa wa fi hadha ilanun a cikin wannan akwai sanarwa bi azimi fadli hadha an-nabi al-karimi inda Allah ta'ala da girman falalar wannan annabi bai girma wajen Allah madaukakin sarki wa bi uluwi maqamihi sallallahu alaihi wasallam akwai sanarwa da daukakan matsayinsa sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la wal adna a mala'ul mala na sama da na ƙasa wadhalika hakan kuwa li anna mala'ikatal lahi ta'ala kulluhum wa mala'ikun Allah gaba ɗayan su alladhina la yusaa'a adaduhum illa Allah wanda ba mai iya iyakance adadin su sai Allah ta'ala alladhina la yusaa'a adaduhum illa Allah ta'ala fis samawati wa fil ardi wanda banda Allah ba mai iyakance adadin su la yusi kenan afwan alladhina la yusi adadahum illa Allah ta'ala fis samawati wa fil ardi wanda ba wanda yake iyakance adadin su sai Allah tabaraka wa ta'ala a sama da kasa wa fil arshi da al arshi wal farsh da al farsh wato sama da kasa kenan to dukkanin su yi salluna ala annabi al karimi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su suna yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kad ja'at an nusus al qur'aniyya nasoshi na al qur'ani sun zo wan nabawiyya da na hadisai tubayyinu kasaratal mala'ikati alaihimu salam da take bayanin yawan mala'iku aminta Allah ya tabbata gare su na farko qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san yawan rundunar ubangijinka sai shi tabaraka wa ta'ala wa fi hadisul mi'raj ya zo ta hadisin mi'raj na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam almuttafaqi alaihi wanda aka ga mu kansa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala fil baitil ma'mur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin baitul ma'mur wannan gida da yake can inda annabi Ibrahim ya jingina kansa yana can sama ta bakwai yana daura da Ka'aba ne da zai duro ƙasa kan Ka'aba zai duro yawa daura yadda mala'iku suke dawafinsa kamar yadda ake dawafin Ka'aba to haka mala'iku suke dawafi to mutum nawa ne suke dawafinsa kullum yadkhuluhu kullu yawmin 70,000 malakin tun mala'ikuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da aka yi mala'ika 70,000 ne suke shiga kullum amma har yau na farko wasu dawo ba kuma ba za su dawo ba har yau na farko ba su dawo ba kuma ba za su dawo ba duk wanda suka shiga sun shiga kenan tun da Allah ya yi dakin haka ake kullum 70,000 sai sun shiga wannan 70,000 din tun daga na farkon su har zuwa na ƙarshen su kowanne ne wa Annabi salati to ya ko daga duk inda akai kwana dubu ya kake gani yawa 70,000 su kaga miliyan 70 ta fito to yanzu kwana dubun nan bata bi shekara uku da wani abu ba bata kai huduwa ko haka ne to kaga ko ta kai dubu da dan wani abu ko din da 300 so uku kaga 900 ga 60 so uku 180 ko kaga 180 kenan ko kaga shekara hudu ba wani abu to yanzu a shekara hudu ana samun fiye da miliyan 70 na wannan mala'ikun kawai to kuma ba fasalati ɗaya suke yi ba a kullum din kowanne da adadin da kuma yake yi tunda ba yi salluna Allah kaga yi kawai suke sudawa kuma ba ci ba sha su wannan ayyukan su ne rayuwarsu yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun da haka wannan shi ne rayuwarsu shi ne aikinsu to yanzu wannan iya nasu kurum ka tsaya ka gani ka ga ba a maganan adadi to مالتي وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي واحمد وغيره عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ذو الحديث ان الترمذي رويته ده احمد ده ونس سوى ان كربا daga abi zarin cewa manzal Allah kara mishi da manzal sallallahu alaihi wasallam qala yace inni ara ma la tarau manzal yace ina ganin abinda ba ku gani ina ganin abinda ba ku gani wa asma'u ma la tasma'una ina jin abinda ku ba ku ji amma yanda yawa gaga wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ne kamar kowa uzu billahi kuma da sunan musulunci to kaga yayi irin abin da dalilan nan take ta Sahara Reporters yawa abinda suka yi yawa kaga musulmi shi ma da sunan da awan sunna ya ce ya faɗa abin da suka faɗa yace kaman kowa a'udhu billahi an bayyana ya ce ina ganin abin da ba ku gani ina jin abin da ba ku ji yace a tsati sawa'u sawa fa tayi nishi ta nan fasa wa hukkalaha anta iqba kuma ya cancanta ta nan fasa eh ya cancanta ma'ana ta cika da mala'iku imtala'at bil mala'ikati alayhi musallam ta cika da mala'iku likasaratihim saboda yawan su yace ma fi ha mawdi'u arba'i asabi'a babu bigiran da za a sanya ɗan yatsa guda hudu a baka a sama illa wa fihi malakun fati akwai mala'ika wazi'un dabatahu lillahi ta'ala sajidan ya sanya goshinsa a ƙasa yana ya sanya goshinsa yana wa Allah sujada tabaraka ta'ala a saman ba wani guda zaka a sama da zaka aje ɗan yatsunka hudu wani space hadda zaka sa ɗan yatsunka hudu kamar yadda ne haka dinnan a sama to babu wannan ji wanda Allah ya san ba ka da gunde ɗan yatsunka hudu duk mala'iku ne sanye da goshin su a ƙasa suna sujada to wai kai yaya kake ganin sama was sama'a banaina ha bi aidin wa inna la musiuna ya kake ganin sama ba za ka san girman sama ba sai ka je ka bincika girman rana ka ji yadda girman rana yake to sannan in ban manta ba rabin rana din nan sai a sa duniyar mu sama da miliyan 150 rabin ta a sa shi a ciki a rabi to gudatta kuma kusan miliyan 100 duniyar mu wannan to yanzu kalli sama ita kuma guda nawa za a sa rana ta suke sama jita a sama to an ce saman nan ba gunda za ka sa ɗan yatsu hudu mala'iku ne suke sujada kuma duk mala'ikun nan su ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kai da ke mara albarka ne sai ka ce wai ɗaya kake wai annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa a'udhu billahi to sai ce wa zada dabarani yu wa zada dabari wa dabarani fi riwayati ima imam dabari da imam dabarani sun kara cikin riwayar su ma fi samawati sab'i mawdi'u qadamin wala shibrin wala kaffin illa wa fihi malaku babu wani guri a sama gunda za a sa kafa a taka a sama babu wannan babu gunda za a yi dani haka da hannu a sama babu babu gunda za a saka tafin hannu a sama babu face sai mala'ika ne qa'imun wani yana tsaye aw raki'un wani yana ruku'u aw sajidun wani yana sujada to yaya kake gani kuma za'a ba'da hadha al-khabar al-'azim sannan bayan wannan hadisi mai girma ya zo bayan sa kuma abin da yazo huwa shine annahu subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala huwa shi ubangiji yusalli ala hadha an-nabiy al-karim sallallahu alaihi wasallam bayan duk wannan adadin na mala'iku da yawan su da aka ce gaba ɗayan su suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma sai aka ce Allah ma yana yi wa anna malaikatahu kulluhum yusalluna ala nabiyyi malaikunsa duka suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka kuma jaa al amru min rabbil arshil azim sai ga kwaman umarni daga ubangijin al arshi mai girma sai ga umarni yazo bis salati wat taslimi ala hada an nabiyil karim sagadayin salati da gaisuwa ga wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam wa fi hada al amri alladhi jaa bi zalika a cikin wannan umarni da yazo da wannan akwai quwwatu tanbihi karfin fadakarwa ila ta'kidil amri zuwa karbabar al'amari wal tizamil iyami bi mujabihi da lazumtar tsayawa da abin da umarnin ya wajabta wa adami taqa'usi anhu da rashin wato dakatawa gabarin sa ko ka zauna ka tage gabarin yin aikin kama dalla alaihi kamar yadda fadin Allah ya yi ya allazina amanu wannan yayi dilala akan haka kama annabi ta'kid al-amri bi taslimi alayhi sallallahu alaihi wasallam kama yadda akwai karfafawa na umarni da yin gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam haitsu ji abil masdaril muakkad yayin da aka zo da masdari mai karfafawa aka ce wasallimu ba tsaya ba sai aka ce tasliman an fahimta aka zo da masdarul muakkad at-taslim shine masdarin muakkadi a ce wasallimu ku yi gaisuwa shikenan magana ta kare umarni ya cika amma sai aka ce tasliman ku yi gaisuwa gaisuwa dan a ƙara karfafa liyadulla ala azimil amri dan wannan mazdarul muakkad yayi nuni a girman al'amarin da yin gaisuwa gare sallallahu alaihi wasallam da karfafawa sa ala azimi sha'ani sallallahu alaihi wasallam walam yaqrir al'amra bis salati alaihi sallam bil masdar kama qarana al'amra bit taslim to ka san malami to da zai salati ba a ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi salatan wa sallimu tasliman ba me yasa a gaisuwa aka kawo masdarul muakkad amma a salatin ba a kawo masdarul muakkad ba ina ba ta fahimta sai malai ce la anna ta'kida fil ayatil karimati hasilun fi kullin min al amri bis salati wal amri bis salam domin karbafawa a cikin wannan aya mai girma ya tabbata a cikin dukkan umarnin salatin da umarni da gaisuwan walakin ala wujuhin mutanawwi'atin fit tawki sai dai ya zo ne a safusaku daban-daban wajen karbafawa shi salati akwai irin nau'o'in karfafawa da aka kawo kamar yadda gaisuwa akwai irin nau'o'in karfafawa da aka kawo kowanne akwai tawkidi a ciki fa inna tasdiral khabari bi inna fara labarin da inna fi tawkidi akwai karfafawa haqiqa Allah yana yin salati aka ga tawkidi ya fito wal ikhbar bi salati subhanahu alayhi salam wa bi salati malaikati kulli alayhi fi ta'kidul amri bi salati sannan ba da labarin da Allah ya cewa yana salati malaiku ma suna yi to shi ma akwai karfafawa a cikin haka wazalika hakan kuwa li anna al aqila duk mutumin da yake mai hankali mata sami a hadha al khabar anillahi ta'ala ko yaushe ji wannan labari daga Allah madaukakin sarki wa an malaikati daga malaikunsa to arafa zai san anna sha'ana hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam indallahi ta'ala wa malaikati azim zai san azimun cewa sha'anin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen Allah da malaikunsa sha'ani ne mai girma duk mai hankali da ya ji an ce haqiqa Allah yana salati haqiqa malaikun Allah suna salati amsa wannan annabi in dai mai hankali ne zai san sha'anin manzo Allah sai gurin Allah da gurin malaiku sha'ani ne wanda yake mai girma wahina idin ayayin nan yubadiru ila salati alayhi salatu shi ma inda yana da hankali da yaji haka to zai yi gaggawa wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wa in lam yu umar sariya ko da ba umarce shi ba a fili bal yakfi isharatan wa talwiyan bari dai hakan zai ishe shi ta bangaren nuni da aka yi mishi da haska mishi ya ishe shi kawai fa iza jaa al amru ba'da zalika bis salati alayhi salam To idan kuma bayan an ce ma Allah yana yi, mala'iku suna yi, kuma sai aka umarce ka da yi. To lam yahtab ila ta'kid al-amr, ila ta'kid al-amr. To ba buƙatar wani ƙarfafawa. Akwai ƙarfafawa wanda tafi wannan? Allah yana yi, mala'iku suna yi. Ai in kana da hankali aka tsaya wa iyanan kai ma kawai ka kama. Ko ba a ce kai ba, kai ma sai ka kama. To ko wai ba a shiru hakan ba sai aka ce kuma kai ma kai. To kuma sai an ƙarfafa maka? Bayan watan ƙarfafa da aka yi ta ba? An fahimta. Da haka wannan fi'il al-amr da aka ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi to ba a buƙata a ce salatan. Da sai an yi ba. An fahimta. Eh ba a buƙatan al-masdarul mu'akkad. Amma shi kuwa umarni da aka yi da gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuwa fa innahu ukida bil masdari shi kuma an karbabe shi da masdari ne li yadulla ala taqwiyatil amri dan masdarin yin shiryar afsa karfin al'amarin wa shiddatit tanbihi ila imtithalihi da karfin fadakarwa zuwa sadar da wannan umarni wa bizalika da wannan ya umu ta'kidul fi'li bil masdari maqama takririhi da haka wato karfafa aikin zai tsaya da masdari matsayar maimaita shi kama salata akilul amri bi salati alaihi sallam kama yadda wato karfafa umarni da yin salati ga annabi sallallahu alaihi sallam ya tabbata fil khabari wajen bada labarin talwihan wajen haskawa wa fi nassil amri tasrihan da kuma nassanta umarnin wajen karfafawa da haka shi kuma wannan salami sai ga cewa wasallimu tasliman dan a ƙarfafa wajen shi ma fa gaisuwa fa ka tsaya ce assalatu wassalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yanda kai salati kai gaisuwa kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka wannan fuska ta ɗaya kenan ta aya alwajhu thani min al-kalami ala al-ayati al-karima fuska ta biyu wajen yin zance a wannan aya mai girma wa huwa shine al-kalamu ala wajhi munasabati al-ayati al-karima lima qablaha aya tana da alaka da ayoyin da suka zo kafin ta na cikin sura wannan bangaren tafsiri muke an bayyana to me alakar ayar da ayoyin da suka gabace ta cikin sura ita suratul ahzab kenan an bayyana suratul ahzab din nan an faɗi matsayi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin ta dan haka wannan ayar in ta zo a cikin surar a wannan gurin to lallai akwai munasaba akwai alaka tsakaninta da ayoyin da suka zo kafin ta dama surar sai da aka bude ta ake ta faɗan girman annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon ta zuwa gurin da aka yi salati zuwa wucewa شيني مالي إن هذه الآية الكريمة جاءت بعد آيات متعددة بيّن الله تعالى فيها فضائل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وانا آية بجير ما تازو باية مصر آيو يديو وانا ألا يبيّن مطعي نمن ذن ألا سألتالا أتكيم وانا آيو وبيّن فيها جملة مما خصه الله تعالى به sannan Allah ya bayyana wasu tari daga abinda Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi min al-ahkami na hukunce-hukunce wa rifa'atil maqam da daukakan daraja wajata hadhihi al-ayatu al-karima ba'da tilka al-ayat wannan aya mai girma sai ta zo bayan wa'ancan ayoyin litubayyana asbaba wujuhi al-fada'il dan ta bayyana sababban fuskokin falalolin wal khasa'is da wannan kebance-kebance allati khassa Allah ta'ala biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam da Allah yake bance annabin sa sallallahu alaihi wasallam sai malai ce bayanu zalika to bayanin haka ararrabe mi bi dalla dalla mu ga yanda aka faɗi matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam daga farkon ayar zuwa ita ayar inna Allah wa malaikatu sai ce na farko anna Allah ta'ala zakara fi awwali hadhihi surati a farkon wannan sura Allah ya faɗa wai suratul ahzab ita ce suratul ahzab Allah ta'ala ya ambata manzilata hadhar rasuli al-karimi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi matsayin wannan annabi mai girma a farkon ayar bin nisbati lil mu'minin an danganta ga mu'minai wa annaha a'la wa a'zamu wa akramu min manzilati abai Allah ya faɗa ya gaya wa mu'mini cewa matsayin wannan annabi mai girma shine mafi daukaka shine mafi girma shine mafi daraja daga matsayin iyayensu wa annahu a'azzu wa ahabbu ilayhim min nufusi kuma shi ya kamata ya zabo mafi buwaya mafi soyuwa gare su da kansu ka fi san annabi sallallahu alaihi wasallam akan kanka ayar da surar abinda ta fara ta fara bufewa da shi kenan na matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala subhanahu sai Allah yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusih kaji abinda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fi cancanta ga mu'mine daga kansu aka gaya mana karar aka gaya mu'minai ya zama ranka fansa ne ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ranka fansa ne ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sahabbai suka Allah ya kara musu yadda har yahudawa sun yi shaida kissar wancan bai yahudi ko da yace yana so zai gana da annabi sallallahu alaihi wasallam a bakin gari saboda haka sai ya iwa mutum 60 shi bai yahuda ya fita da su su suna nufin za su yi wani aika-aika ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi ma ya fita da mutum 60 alaihi salatu wassalam eh ko ma shi kadai zai ba da rashi wallahi ya asu muka minan nasi yawa kawai dan dai wani hukunci ne za a fita da haka a da aka je sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da mutum 60 kamar yadda yake a kissa sai ce a abin nan ba zai yi ba to kamar ya ba zai yi ba ai ba su fi mu adadi ba ba su fi mu yawa ba ba su fi mu karfi ba ya za ba za a fasa ba yace wayannan da suke bayan sa sai sun kare tas sannan za a kai gare shi amma kunan da kun ji dugudugu guduwa ku ci bane yace yawa babu yace da haka al'amarin nan ba zai yi ba yawa ba dai bane ba sai da haka yace al'amarin nan ba zai yi ba kuma sun san gaskiya faɗa to sahabbai sun yi intisalin wannan aya khaira intisalin sun yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yafi akan su saboda an gaya musu a gurare daban-daban yaki aka fita manzo Allah ya fita tabuka ne wasu suka yi zuwa Allah ya ta fada kana li ahli al-madina wa man hawlahu min al-a'rab ay yatakhallafu ar-rasulillahi wa la yargabu bi anfusihim annabi baya kamata ga mutanen Madina da wanda suke gefen su na kauyuka su yi jinkiri ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita su zauna kai bai kamata ai haka ba bai kamata su fi kwadayin kansu akan ran annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata manzo Allah wala ya kabu bi anfusihim annabi shine fa da aka tashi wani yaki na sariya ta gaba ai fa sahabbai kuma aka kwashi da aka fita saboda an ji fada Allah ya ce wa kana min al-yanfiruka fata ai gobe kamata a fita gaba ɗaya ba ai tunda shugaban bai fita ba alaihi salatu wassalam ai ba a fice kuma gaba ɗaya a barshi ba kai annabi da girma yake ka ji can ya fita sallallahu alaihi wasallam ba su bi shi ba Allah yana fada nan kuma sun fice gaba ɗaya sun tafi yakin sun ba annabi sallallahu alaihi wasallam a gida aka ta bai kamata su fita gaba ɗaya su barshi haka ba ai da wasu sun fita kuma wasu sun zauna gurin annabi sallallahu alaihi wasallam lan tafaqahu fi din wal yunziru qawmuhum idza raja'u ilayhim la'allahum yawwa yawwa ai da ai su zauna wani ilimi kuma su dan yi karatu gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a sarko da wani aya ai wani kadiya ya faɗu hukunci su rike in sun dawo su koya wa wanda suka je yaki to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi cancanta ga mu'mine daga kawunansu a cikin wannan sura ta ayan salati a ciki aka faɗa ashe akwai abubuwa da suka zo a bayan ayan salati na ambaton girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka bayan nan faqad a'dali zawjati dahirati manzilata ummahati ru'ya fil hurmati wal ihtiram Allah tabaraka wa ta'ala ya bawa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tsarkaka ya ba su wani mukami mukamin da ya basu aka ce su uwayen mu'mine ne a wajen alfarma da ban girma yadda zaka ba mahaifiyarka alfarma da girma to su wa haka an bayyanta wal makanati da matsayi wal i'zam da girmama wal ikram da darasawa hadha yadullu dimnan ala annahu abul lahu to wannan kuma yana shiryawa a tattare shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam walakin Allah ta'ala rafa'a manzilatahu ala manzilatal aba sai dai duk da wannan dim na ayan madmunin ayan yana nuna cewa shi kuma huwa abul lahu to duk da haka shi darajar sa matsayin sa Allah ya dauka kashi fiye da na iyaye wal abna'i fiye da wajen bada alfarma da ban girma shi kuma alaihi salatu wasalam a madmunin ayan ya zama uba ga mu'minai kenan to sai aka ce amma fa shi darajar sa gaba take da iyaye gaba take da ƴaƴa gaba take da ranka ma fa lahu maqamul abai muqamin da uba yake da shi a kanka annabi Muhammad yana da shi a kanka walahu ma fauqa maqa walahu ma huwa fauqa maqamil aba kuma yana da matsayi a kanka wanda yake sama da matsayin uba fil mahabbati wal izam wajen so da girmamawa an bayyanta wa fauqal abna'i sannan yana da matsayi a kanka fiye da ƴaƴanka matsayin da ka bawa ƴaƴanka fil mahabbati wal ikrami wajen soyayya da ban girma walahu ma fauqal anfus yana da matsayi a gurinka fiye da matsayin da ranka yake da shi gunka fil isari wajen ka zaɓi annabi a kanka sallallahu alaihi wasallam wal hubbika so annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda kake son kanka ko menene in manzo Allah ya buƙace shi a gunka to ka zaɓe shi da abin fiye da kanka an bayyana dan haka Allah ya nuna mana ko ma takkace ta aure da za ka kaddara haka an bayyana ta zama ta sa kawai shine abin da Allah ya nuna mana an bayyana falam ma qada zaidun minha wa daran kawai zawajinaka kawai shikenan ba wani ko da sadaki ko da waye an bayyana ba da wani zindiki da yazo yana ta maganan wani sadaki sadaki ai kaza kaza waye da waye da waye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato wasu kasaisu da Allah tabaraka wa ta'ala mai kai Allah ya saka malamai da alhaji wato da ake maganan sadaki da waye da waye aka ce ai shi manzo Allah ba akan sa yake ba sadaki wasu kace ka kususiya tashi waccan ayan ta nuna haka a duba tafsirin al-Qurtubi cikin suratul nisa wa atun nisaa sadaqatihinna nihla a ƙarƙashin wannan ayar a duba a gani inda malaman fiqh suka ta yaba wannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sadaki a aure ba sharadi ne kansa ba akwai malaman fiqh da suka tafi kan haka suka ce me yasa saboda fadin Allah ne ce falam ma qada zaidun min hawa daran zawajinaka kawai Allah ya daura auren daga fadarsa shikenan shi Zaidu mijinta ta zama uwarsa a wannan lokacin eh ta zama umma a wannan lokacin Allah ya daura annabi aurenta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani bukatar shedu ko waliye ko waye ba wannan Allah shi ne komai na fata an bayyana da haka manzo sallallahu alaihi wasallam yana da mukami akan a gare ka a ranka kaji ka fifita shi akan ranka buƙatar shi akan ranka sanan da soyayya an bayyana zalika hakan kuwa li annahu awla bihim min anfusih domin shine mafi cancanta gare su daga kansu bal hal aba wal abna balle ma ƴaƴa da iyaye ƴaƴa da iyaye shi kankai kanka kanka abinda ake magana kenan dan haka wannan fuska kenan muke magana ta cewa ita fa surar nan dama tun daga farkon ta an faro ta ne da ambatan matsayai da darajoji da annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farko yanzu da aka faɗi wannan ai an riga an gama faɗa maka girma an ce ka fi son annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da kanka ha ka fi son sa fiye da iyayenka uwa da uba ka fi son sa fiye da ƴaƴanka an fahimta sannan kuma wani shedani yazo ya ce maka qur'ani ba aya da take a so annabi wani dubjal na ba ta mu fahimta ya ce maka qur'ani ba ai a ita qur'ani ayar da ta ayoyin da suka koyo so ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ake da su ba wai iya umarni aka bada ba aka ce ai kowa aka bashi yayi yadda zai iya kaman tsoran Allah da aka ce fattaqullaha wastaatuhu aka ce ku ji tsoran Allah gurgurdan iko a ita soyayya ba haka aka ce ba sai akai ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi in kuka saba kuma ga abin da zai faru ga abin da zai faru ga abin da zai faru ina ba ta an bayyana abinda aka faɗa kenan dangane da soyayya sannan shi kuma dake dajjali ne kalibi yace ba aya da zace a so annabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi Allah ya kiyaye to wannan aya annabi aulabil mu'min anfusihim a cikin suratul ahzab take a farko ta fara wannan maganar bayan an bawo matan manzo Allah sai matsayi ko me yasa suka samu matsayi ai da shi ne suka samu wannan matsayin ina ba ta an bayyana da haka wannan fuska ta biyu kenan muka shiga karatu akai dan Allah kai mu rana ita yau zamu dora akai insha Allah alhamdulillah wassalatu salamu ala rasulillah sannan muna godiya ga masu bibiyan mu a shafin nan na Al-Nazil Hamid online daga dazu da nayi magana akan page mu na YouTube Al-Nazil Hamid muka yi magana akan subscribing babu shakka naga canji naga gudunmuwa daga ƴan uwa sun shiga sun yi subscribing to wannan daga inda kake a cikin tafiya zaka iya bada gudunmuwa a cikin yada aikin alkhairi yawa da haka wanda ya nuni zuwa ga alkhairi kaman ya aikata an bayyana wanda kuma ya zama silan wani aikin alkhairi to shi ma ya samu da haka kaman yadda nake da baiwaitawa masu yawan kiran waya ana jin dadi abinda ake muna jin dadi ana karfafawa amma kai ma ka tashi kai aiki yadda zaka tallafawa tafiyar da abinda zaka iya koda da shi wannan subscribing din ne a YouTube sannan wanda yazo karatu ya ga karatu to kai ƴan uwa shi yarin a wal dinka ka yada dan wasu su gani su amfana alal akalli ko ambatan annabi akai a karatun sallallahu alaihi wasallam sai ya budo kai shi yarin sai ya ce sallallahu alaihi wa sallam ladan da za a bashi kai ma za a baka wannan kira ne muke wajjahar da shi ga masu bibiyan mu a wannan shafi namu mai albarka kusan mutum 7,000 likes kenan muna 6,100 kusan 7 muna da kuma followers kusan mutum 10,000 ba kadan kusan kenan wajen mutum 10,010 saboda haka a can kuma wato Telegram wajen 680 WhatsApp din mu guda biyu su ma sun kai haka to daga a yada alkhairi idan mutum yaji an ambanzi yana ji kai ka tura min ko kai shi yarin yaji an fadi sunan kaji an fadi sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaji an fada yace sallallahu alaihi wasallam kai ka yada za a baka ladan kai wa Annabi sallallahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
sallallahu alaihi wasallam ala
amin amin ana gamawa kan nan kawai zaka dinga lalla